sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 8 ga watan Yuli. Wato 30 ga watan Yuli. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya ana ci gaba da cece kuce kan matsalar rashin tsaro.
Sannan wani abu da aka yi na kuje da waɗannan mutane aka farmaka da wannan abu da aka yi a Niger sai da tashi sojoji masu mugunya irin wannan, ya za a aikace Abuja tana da tsaro? Akwai tsaro a cikin Abuja hadda shugaban ƙasar.
Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin ansoshin tambayoyinku da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ɗaruruwan masu goyon bayan wani fitaccen malamin addini dan mazhabar Shi'a sun kutsa cikin ginin majalisar dokokin Iraki a yau Asabar, karo na biyu kenan cikin mako guda, domin nuna adawa da yankurin kafa gwamnati da kungiyoyin da Iran ke marawa baya ke yi. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da barkunan tsohuwa da ababen fashewa masu ƙara wajen tarwatsa dubban masu zanga-zangar. Har wasu da yawa suka jakkata, kamar yadda 'yan jarida kamfanin dillancin labaran Associated Press suka shaida. Ba a yi wani zaman majalisa da aka shirya yi ba, kuma babu 'yan majalisa a zauren. Prime Minister Iraki Mustafa Al-Khadimi ya umarci jami'an tsaro da su kare masu zanga-zangar, ya kuma buƙaci masu zanga-zangar su yi ta cikin lumana, a cewar wata sanarwa. Dabban masu zanga-zangar da ke goyon bayan shahararren malamin addini Maktada Al-Sadr sun yi amfani da igiya wajen rusa shingayen siminti da aka sanya har zuwa kofar shiga rukunin ofisoshin gwamnati da ofisoshin jakadancin kasashen waje da ake kira Green Zone a Iraki. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai je gabashin Asiya da Afirka a mako mai zuwa a kokarin dakile tasirin Rasha da China a yankuna. Ranar Talata, Blinken zai fara ziyara zuwa kasashen Cambodia, Philippines, Afirka ta Kudu, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Rwanda. A Cambodia, wuri na farko da zai yada zango, Blinken zai halarci taron tsaron yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya wanda ake sa ran ministocin harkokin wajen Rasha da na China za su halarta. Da aka tambaye shi ko Blinken zai gana kai tsaye da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ko kuma na China Wang Yi, mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da yankin gabashin nahiyar Asiya da tekun Pacific Daniel Crittenbrink ya ce a yanzu dai babu wani shirin yin wata tattaunawa a hukumance. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani dan jihadi dan kasar Canada wanda aka ce ya taka muhimmiyar rawa wajen yada farfakandar kungiyar IS wanda kuma ya bayyana yana magana a wasu hotunan bidiyo masu tada hankali da yawa, an yanke masa hukuncin daurin rai a jiya Juma'a, a cewar ma'aikatar shari'a Amurka. Muhammad Khalifa, wanda aka haifa a kasar Saudiya, a watan Disamba ya amince da laifin da ake tuhumarsa da shi na hada baki don taimakawa 'yan IS da kayan aiki, lamarin da ya kai ga hasarar rai. A cewar ma'aikatar shari'ar ta Amurka, ya bar kasar Canada ne a shekarar 2013 don ya shiga kungiyar IS a Syria, inda ba da dadewa ba ya dauki nauyin jagoranci a daular Islamar da mayakan suka ayyana a kasar da kuma Iraki. Khalifa, wanda yanzu shekarunsa 39, ba da dadewa ba ya fara rike manyan makamai a kungiyar ta IS, kuma zuwa shekarar 2014 ya zama babban memba mai yada farfagandar kungiyar, musamman saboda kwarewarsa wajen magana da harshen Turanci da kuma Larabci, a cewar ma'aikatar shari'ar. A yau Asabar, 'yan sandan kasar Sri Lanka sun ce sun kama wani shugaban kungiyar kwadago na kasar wanda ake zargi da daukar tutoci biyu na gwamnati daga fadar hambararren shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa, ya kuma yi amfani da su a matsayin zanin gado da abin daurawa. Dubban mutane da suka fusata saboda matsin tattalin arziki da kasar ke fama da shine suka mamaye gidan Rajapaksa da ofishinsa a farkon wannan watan, lamarin da ya sa akan dole shugaban ya tsere daga kasar daga baya kuma ya yi murabus. Kaman mutunan da aka yi a daren jiya Juma'a na zuwa ne bayan da wani hoto da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna shi yana amfani da ɗaya daga cikin tutocin daga fadar shugaban kasar a matsayin zanin gado, ɗayar kuma a matsayin zanin ɗaurawa. Abinda wani jami'in 'yan sanda da ya nemi a saka sunansa ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda ganin yadda 'yan ta'adda da sauran 'yan bindiga suka yi ta tafka ta'asa da cin karensu ba babbaka ake ta dada kace na ce da bayyana fargaba a kasar. Daga Abuja ga Nasir Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton.
Duk da yake dama shekarar zabe ko yakin neman zabe akan iya samun irin wannan barazana da kan hana mutane su kone. Rashin tsaron ya sa mutane na zama cikin takatsantsan da kuma yin addu'ar neman kariya daga Allah.
Yanzu wannan satin da ya gabata a nan live cam aka tare wani da karfe 10 aka zo aka samu mutane suna sai da kayayyaki da masu nama aka tare su da bundugogi aka yi robin din su aka kwace kudin su aka tafi. A cikin Abuja ne wannan. Sannan wani abu da aka yi na kuje da wa'annan mutanen da aka farmaka da farmakar wannan abu da aka yi a Niger sai da kashe sojoji masu mugun yawa irin wannan, ya za a aikace Abuja tana da tsaro, akwai tsaro a cikin Abuja fadin shugaban kasar wanda duk abin da ya shigo cikin wannan gurin shikenan kasar ta shigo cikin wani hali. Sannan abin takeici a ce wai cikin babban birnin tarayya Abuja kan titin gidan shugaban kasa ba wutar lantarki, titin da zai kai gidan shugaban kasa wanda majalisar kasa a nan take, babban alkali da manyan kotunan kasa a nan take, ga gidan shugaban kasa, ga ofishin sakataren gwamnati, duk akan wannan shehu shagaruwa din suke. Sai da haka har a ce a cikin garin Abuja ana tara mutane ana kwace musu motoci. To ina magana tsaro yanzu a nan gurin.
Shugaban Amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa na Sura Ashir Sharif ya ce gwamnatin na bayyana cewa tana ware makudan kuɗi kan tsaro amma kamar ba a gani a ƙasa.
Ya ce ba wanda ya kashe kuɗi akan harkar tsaro irinsa. To ina natijar kuɗin take da ka bar a kashe? Ka ga natijar kuɗin da ka bar cewa rashin tsaron nan an danne shi a ƙasa? Ka ga kayan yaƙin da kake cewa kana ka bar a siya ka gansu a ƙasa? Ka ga allowance da aka ce a ba wa jami'an tsaron nan ana ba su? Ka je ka tambayi duk gwamnonin da suke Northwest nan, za su gaya maka duk lokacin da aka ce ga wani abu ya taso yan fashin dajin nan sun shiga ƙauyuka, jami'an sojojin ba sa ɗaukar jirgi su je su kai hari sai gwamnonin sun ba su kuɗi. Sannan operation idan za su shiga da motoci, gwamnonin ne suke siyan diesel da za su ba su siya. Duk ina kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi na ciro da su ake wannan operations ɗin, ina kuɗin suke? Ai ba aikin gwamnonin jiha ba ne wannan kuɗin, aikin gwamnatin tarayya ne, domin soja da ɗan sandan a ƙarƙashin gwamnatin tarayya take, kuma kasafin kuɗinsu da kuɗaɗensu hannun gwamnatin tarayya yake. So da aka dan me yasa ina kuɗin suke, su waye suke cinye wannan kuɗaɗen? Dan me yasa ba za a hukunta su ba?
Fadar Aso Rock dai kan ce a riƙa fidda siyasa a lamarin tsaro, dan har dai za a cimma nasara kan samar da tsaro sai kowa ya ba da haɗin kai. Ga ma abin da mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ke cewa.
Barna ce ake wa al'umma, barna ce ake wa ƙasa, kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa, ba wani bambanci na siyasa, babu ribar siyasa don kake cikin wannan. A haɗa kai a maganin wannan fitina da baki da.
Many people have short memories, but let us remember the situation.
Shi kansa shugaba Buhari kan ce mutane na da mantuwa, don kafin zuwan gwamnatinsa an samu gagarumar matsala, amma ya shawo kan wasu daga cikin matsalolin da aka samu. Lokaci-lokaci za a ga raba lambobin gaggawa na tuntubar jami'an tsaro don bugawa da zarar an ga abin da ba a amince da shi ba. Shin lambobin suna amfani ko kuwa a'a? Inganta tsaron zai zama amsa. Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake a yi mun ƙarin haske kan wutar daji da ke aukuwa a wasu yankunan ƙasashen Turai. Shin ko wannan wutar tana da alaƙa da yanayin zafi da ake ciki? Idan har akwai alaƙa, to me yasa wannan wutar ba a cika ganin ta ba a ƙasashen mu na Afirka, duk da yake cewa yanayin zafin mu yafi na Turai? Mai tambaya Ado Turaki Askira, jihar Barnin Najeriya. To idan Malam Ado Turaki Askira na tare da mu, ga kashi na ɗaya na ansar tambayar ka kan gobarar dajin da aka fayi a Turai. Wakilinmu na Adama Muhammad Salisu Garba ya samo maka ansar ne daga Farfesan Fannin Yanayi Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, jihar Adamawan Najeriya. Bari dai in barku da Salisu da Farfesa.
Sunana Abubakar Sadiq Umar, Professor of Climatology a Modibo Adama University nan Yola. Mala Salisu, kana neman karin bayani ko ansa game da wannan tambaya wanda wani mai sauraro yana so ya sani, watakila wutan daji wanda yake cin wa'ansu sassa duniya yana da alaka da yanayin zafi wanda ake fama da shi a yanzu. Shin in hakan ne, to me yasa waɗansu ƙasashe kamar ƙasashen mu ta Afirka wanda yake da yawan zafi ba sa fama da irin wa'annan wutan daji? To lalle yana da kyau a bada amsa wannan tambaya dalla-dalla daidai yi mai tambaya da masoran masu sauraron su kara gane abin da yake tafiya. Wannan wutan dajin da yake cin wa'ansu sassan duniya a yau lalle yana da alaka da zafi, karuwar zafin da ake fama da shi a yanzu din, wato temperature increase kenan, wanda waɗansu wurare sun sami ƙarin zafi yadda yake gudana a wuraren su a baya. To amma yana da kyau shi mai sauraron ya fahimta cewa yanayin duniya kowanne yana da irin nashi yanayin damina da kuma rani. Idan aka fahimci haka, shin a wani lokaci na damina ko na rani ne wannan wutan dajin yake ci? Ala misali, mu a Afirka muna da yanayin daminanmu wanda bangaren shekara damina ruwan sama kan sokowa, sannan bangaren na sauran wurin lokuta kuma a cikin shekara ana samun rani, babu ruwan sama. Wato mu muna da yanayi guda biyu a Afirka, akwai damina akwai kuma rani. To waɗansu wurare a duniya su kuma ya sha bamban da namu a Afirka, saboda ala misali kaman kasashen Amerika da kuma kasashen Turawa, wato Europe, su kuma nasu yanayin daminan su da ranin su ya sha bamban. A inda muke a Afirka muna da yanayin mu guda biyu, da damina da rani, su kuma suna da yanayin abunan nasu a shekara kusan kala hudu. Akwai yanayin damina, akwai yanayin rani, akwai kuma wani yanayin da kusan kamar za a ce daminan ne amma ba daminan bane, sannan kuma akwai wani yanayi kuma wanda kusan gabaki ɗayanta rani ne, kuma wanda yake tattare da sanyi mai tsanani mai matuka, wato ana ce winter, summer, autumn da kuma solstice a ilimin kimiyya kenan. Akwai kuma wani bangare kamar ta bangare su Asia, su kuma nasu yanayin daminan su kala ɗaya ne tal, wato ana ce musu da shi monsoon, shi kuma ruwan sama ne kullum, sai dai ruwan sama ana samu bambanta a cikin watanni, wani wata yayi yawa, wani wata kuma yana karancin sa, amma kusan shekara gabaki ɗayanta suna cikin ruwan sama ne. To idan muka fahimci haka, a wani lokaci ne wannan wutan dajin yakan kama? Idan aka fahimci haka, to za a iya a lakanta shi da mu a Afirka, kuma a kara fahimta akan cewa lalle akwai lokacin da musamman wutan dajin yakan iya ya auku. A can kasashen Turawa, musamman a inda take ci a yanzu din nan, wanda arewa maso yamma Amerika, wato wajejen su California da sauransu, inda wutan dajin yake ci yanzu nasu yanayin daminan su a wurin suna cikin winter ne, wato alama ya nuna daminan su yana zuwa ta karshe, a karshe yanzu, ba kamar namu a Afirka a yanzu damina yakan kama, ko a ce ana tsakiyar damina a yanzu ba, su nasu daminan ya yana zuwa karshe ne yanzu wanda iskan winter din kenan ya fara shigowa. To yanayin daminan sun da yake wanda yake kan wucewa a yanzu din, wannan wuraren da wutan daji yake ci yanzu sun fama da matsalar rashin ruwa, wato drought. A wannan shekara mai wucewa kenan a wajen su sun fama da wannan drought din, wanda kusan ruwan ba a same shi isheshe ba. So da daminan yana zuwa a ƙarshe, yanzu ana shigan winter, sai kasance wani iska ne daban yake kadawa, ba iskan da aka saba samun shi a cikin damina ba. Saboda haka iskan yana da karfi, kuma shi yake tura wannan wutan daji din. To amma kuma yana da kyau shi mai sauraro ya sani akan cewa me ya haddasa wannan wutan daji. Tunda a wajajen su ne yanzu suna wurin winter ne, su ba su cika sa wutan daji da gangan kamar yadda muka saba a Afirka. Misali, mutum zai share gona ya saka wuta ya zai kubce masa har ya shiga daji ya yi asara da yawa. Ko kuwa a ce mutum da gangan kawai saboda yana so ya kama waɗansu dabbobi kanana a cikin daji, sai ya saka wuta daji ya kama da wuta ya ci. Su ba haka suke a wajajen su ba. Mafi yawan wutan daji yana faruwa ne saboda ainihin abinda Turanci na faɗa kamar natural, ba tare da mutum ya haddasa ba, ikon Allah ne kuma yana faruwa a haka din, musamman idan aka samu lightning a harshen abinda Hausance bazangar, kamar irin walkiya. Yawwa, kamar walkiya yakan faruwa. Idan ya faru ya yi striking, yana iya ya haddasa wutan daji. Kuma a ilimin kimiyya ta geography ana samun walkiya, yawan walkiya da thunder a radu kenan, ana samun sa ne a farkon damina da kuma zuwa karshen damina. Abinda yake haddasa kuma saboda waɗansu iskan da suke kadawa a wannan lokaci ya sha bamban da iskan da yake kadawa a cikin tsakiyar damina. So ana samun thunder da lightning farkon damina da zuwa karshen damina a kowane bangare na duniya. Kuma a yanzu din kasancewa daminan su yana zuwa karshe, so akwai ire-ire wannan lightning din nan da kuma wannan thunder din nan suna tattare da su a yanzu, wanda mu ma a nan idan muka zo karshen daminan mu muka samu irin wannan tsawa din da kuma wannan lightning din nan. So lightning din idan yayi striking kuma in ya kasance akwai wuraren da busasshe da yawa, yakan iya ya kama da wuta. Kasancewa na faɗa da farko, shekara mai wucewa a wajen su sun fama da drought, rashin ruwa mai tsanani, wanda ya kai wajaje da yawa dazuzzukan su kusan a bushe suke, ciyayi sun bushe. So idan aka samu wa'annan lightning din da thunder na jefi-jefi, yana iya haddasa wannan gobaran daji. To shine abin da yake faruwa da su a yanzu. Shi mai tambaya yana so ya sani cewa kusan me yake sa dajin, wutan dajin na ci har da danya, itatuwa da sauransu suna kama da wuta. Abun mamaki ne ga mai tambaya, saboda shi mai tambaya ya sha ganin da bambam da abin da yake faruwa a yanayi wurin da yake. Saboda shi mai tambaya din kusan zance dan uwana ne, garin mahaifana da inda yake, shi mai tambaya din bai da wani nisa sosai, ba zai wuce ko nan kamar kilomita 30 zuwa 50 ba. So abun mamaki ne a gare shi, kusan kullum idan wutan daji zai tashi a wurare inda yake, yana faruwa ne cikin tsakiyar rani inda ko ina ya bushe babu alamar ruwan sama. Sai kuma gashi a yanzu wutan daji na ci a wasu sassa a duniya, kuma alama ya nuna akwai danya a cikin abubuwan da yake ci, musamman ma itatuwan da suke ci a wurin. Abin da yake faruwa shine ainihin itatuwan da sauran tsirrai da suke wayannan wurare, wato inda ake ce da shi temperate region, suna da wani irin itatuwa wanda ya sha bambam da namu a nan a Afirka. Ko da shike akwai waɗansu wurare a Afirka ma ana samun irin wayannan itatuwa din, amma itatuwa ne wayanda suna bukatar sanyi, yanayin sanyi sosai. Misali a Najeriya ana iya samun irin wayannan itatuwa Jos Plateau, ana iya samun su kuma a Mamila Plateau a nan jihar Taraba. Suna da irin wannan itatuwa kasancewa suma suna da irin sanye kusan za a ce daya da na wannan wuraren da ita wutan daji na ce a yanzu din. Za ka sami itatuwa din suna nan da tsayi da dan gashi-gashi a jikinsu, ana ce da su coniferous trees. Ana samun su ne a wuraren da yake da sanyi. Kuma akwai wani halitta a cikin wannan itatuwa din wanda suna da wani sinadarai kaman suna da ruwa jikin itacen kaman mai na petrol, wanda yana da alaka da dangin man petrol wanda ake ce da shi ethanol. Wannan ethanol din nan tana iya ta ci kaman man petrol. Saboda haka idan ya hadu da gobarar wuta, to zaka duba ka gani cewa wutan na ci balbalbal kaman ana yayyafa mata man petrol ne. Saboda wannan mai sinadarai wanda yake kama da man petrol a jikin itacen da yake irin wannan wurare ne, wanda ake ce da ita ethanol, to shi yake iya haddasa wannan gobaran ta ci ba tare da ta mutu ba. Zaka gani ana fama kashe wannan gobaran, har yanzu tana ci kaman ana sake yayyafa mata wata makamashi wanda zai kara mata huruwa. So shine abin da yasa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin wannan tambayar da kuma na wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesan Yanayi a Jami'ar Modibo Adama, Abubakar Sadiq Umar da wakilinmu a Adamawa Salisu Garba, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Fatan an ji. Yanzu kuma ga Murtala Faris Sanyin na zai shigo da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Nigeria za ta shiga sahun kasashen da ke neman damar karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2025. Shekaru 25 kenan bayan da ta yi haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar da Ghana. Da farko dai an tsara gudanar da gasar ta shekarar ta 2025 ne a kasar Gini da ke yankin Afirka ta yamma. To amma kuma rahotanni na bayyana cewa yanzu haka hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar ta Afirka, wato CAF, tana duba yiwuwar karɓe wannan damar. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta NFF Ahmadu Pinnick, wanda ya tabbatar da wannan ƙuduri, ya ce idan har aka sauya kasar ta Gini, to kuwa Najeriya za ta shiga takarar karɓar bakuncin gasar. Pinnick ya ce tuni ya sami goyon bayan ministan wasanni Sunday Dare akan wannan ƙudurin, inda kuma za su gabatar da bukatar karbar bakuncin gasar na haɗin gwiwa da kasar jamhuriyar Benin. Najeriya ta yi haɗin gwiwar karbar bakuncin gasar ta shekara ta 2000 ne da kasar Ghana, inda aka yi amfani da filayen wasa biyu daga kowace ƙasa. A Najeriya an zabi filayen birnin Eko da kuma birnin Kano. Sau biyu ne kacal Najeriya take samun damar karbar bakuncin gasar ta cin kofin nahiyar Afirka a tarihi a shekarar 1980 da kuma shekara ta 2000. A Ingila, kungiyar kwallon kafar Arsenal ta bayyana Martin Odegaard a zaman sabon captain din ƴan wasanta, a yayin da ake kammala shirye-shiryen soma sabuwar kakar wasanni ta shekarar 2022 da 2023. A yanzu matashin dan wasan mai shekaru 23 ya kasance shugaban ƴan wasan kungiyar sa ta Arsenal da kuma kasar sa ta Norway, inda ya zama captain tun a watan Maris na shekarar da ta gabata ta 2021. Odegaard ya koma Arsenal ne na dindindin daga Real Madrid ta kasar Spain a kakar wasanni da ta gabata, bayan zama aro da yayi na tsawon watanni 6. Tauraron dan wasan na tsakiya ya haska sosai a kakar wasanni da ta gabata, har ma ya sami kyakkyawan yabo daga mai horar da ƴan wasan Arsenal din Mikel Arteta. A kasar Spain kuma, sabon cefanen kungiyar Barcelona Robert Lewandowski ya musanta raɗaɗin inda ake bazawa na cewa ya bar Bayern Munich ta kasar Jamus ne saboda yunkurin da ta yi na sayan dan wasan Borussia Dortmund Erling Haaland da a yanzu ya koma Manchester City ta Ingila. Lewandowski ya bayyana hakan ne sa'ad da yake cakar tsohuwar kungiyar tashi ta Bayern bisa zargin yin ƙarya kan dalilan sauya shekarsa a wannan bazarar. Ya bayyana cewa bai taɓa ɗaukar Haaland a zaman wata barazana ba, koda kuwa sun haɗe tare a kungiyar domin kuwa kowa da tashi gwanintar. Mai horar da ƴan wasan Barcelona Xavi Hernandez yana ci gaba da marhabin da sababbin ƴan wasan da kungiyar ta saya a wannan bazarar. Na baya-bayan nan shine dan wasan baya Julius Konde da kungiyar ta saya daga Sevilla, a yayin da kuma yanzu haka yake dakon zuwan wasu a daidai lokacin da ake ci gaba da ta'allaka ƴan wasan Chelsea biyu, Cesar Azpilicueta da Marcos Alonso da komawa kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaishe ka Murtala, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Ɗaruruwan masu goyon bayan wani fitaccen malamin addini ɗan mazhabar Shi'a sun kutsa cikin ginin majalisar dokokin Iraki a yau Asabar, karo na biyu kenan cikin mako guda, domin nuna adawa da yunkurin kafa gwamnati da ƙungiyoyin da Iran ke marawa baya ke yi. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da barkunan tsohuwa da ababen fashewa masu ƙara wajen tarwatsa dubban masu zanga-zangar, har wasu da yawa suka jikkata, kamar yadda 'yan jaridar kamfanin dillancin labaran Associated Press suka shaida. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai je gabashin Asiya da Afirka a mako mai zuwa a ƙoƙarin daƙile tasirin Rasha da China a yankunan. Ranar Talata, Blinken zai fara ziyara zuwa kasashen Cambodia, Philippines, Afirka ta Kudu, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Rwanda. A Cambodia, wuri na farko da zai yada zango, Blinken zai halarci taron tsaron yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya, wanda ake sa ran ministocin harkokin wajen Rasha da na China za su halarta. Wani ɗan jihadi ɗan ƙasar Canada, wanda aka ce ya taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa farfagandar ƙungiyar IS, wanda kuma ya bayyana yana magana a wasu hotunan bidiyo masu tada hankali da yawa, an yanke masa hukuncin ɗaurin rai a jiya Juma'a, a cewar ma'aikatar shari'a a Amurka. Muhammad Khalifa, wanda aka haifa a ƙasar Saudiya, a watan Disamba ya amince da laifin da ake tuhumarsa da shi na hada baki don taimakawa 'yan IS da kayan aiki, lamarin da ya kai ga hasarar rai.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Salamon Abu wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.